Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaya Jamhuriyar Nijar kuna iya jin wannan shiri a Yamai a gidan rediyon VOA Africa mita 102.5 da kuma tashoshin rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da FM da kuma Aniya. A yanar intanet ma kuna iya jin mu duk lokacin da kuke bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu nake farin cikin muku marhabin lale cikin shirin dare daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda nake tare da Nazir Ahmed wanda zai taya ni gabatar da shirin.
Under my plan, no American company will pay more than 15% of their business income.
I know how to really work to get new jobs and to get exports that help to create more new jobs.
Yan takarar shugabancin Amurka Donald Trump da Mrs. Hillary Clinton a gangamin yakin neman zabe. Zaben na Amurka shine batu da muke son jin ra'ayoyinku akai bayan labaran duniya. Lambar da za ku kama tashar mu akai ita ce 202 205 2655. Yanzu sai a fara da labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu sauraro. Aski ya zo gaban goshi a yakin neman zaben shugaban kasa na Amurka, amma kafin a bude rumfunan zaben gobe Talata, Donald Trump na jam'iyyar Republican da Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat suna kai goro da mari yau Litinin a jihohi masu yawa kuma masu muhimmanci a gare su. Trump, wanda yake kawo ƙarshen yakin neman zabe na farko a rayuwarsa, ya doshi jihohi biyar a yau Litinin a kokarin da yake yi na share kafar tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton, wadda ƙuri'un neman ra'ayoyin jama'a suka nuna cewa tana iya zama wa mace ta farko da za ta hau kujerar shugabancin Amurka. Clinton za ta yi gangami hudu a jihohi uku, wato Pennsylvania da Michigan da kuma Carolina ta Arewa. Shi ma Trump zai kutsa cikin waɗannan jihohi guda uku, sannan zai ƙara da jihohin Florida da New Hampshire. Dukkan jihohin biyar suna daga cikin waɗanda ake gwabzawa sosai domin lashe su, inda babu wani da ya yi ma ɗayan fintinkau, kuma inda ake ganin duk wanda ya lashe su to zai zamo shugaban Amurka na 45, ya gaji shugaba Barack Obama da wa'adinsa zai ƙare a ranar 20 ga watan Janairu. Wani mai fashin bakin siyasa Nathan Gonzalez ya faɗa wa VOA cewa lallai babu rata sosai a tsakanin 'yan takarar biyu, amma kuma Hillary Clinton ce take da babbar alamar lashe wannan zaɓe. Ƙuri'un neman ra'ayoyin jama'a suna ci gaba da nuna Clinton a kan gaba da ratar kashi 2-3, amma kuma lashe kujerar shugabancin Amurka ya dogara ne kan sakamako a cikin jihohin ƙasar 50 da kuma nan gundumar Columbia. Jihohin da suka fi yawan jama'a sun fi yawan wakilan zaɓen shugaban ƙasa. Dan takara yana buƙatar lashe aƙalla wakilan zaben shugaban ƙasa guda 270 daga cikin guda 538 da ake da su kafin ya zama shugaban ƙasa. Masu fashin baki da dama sun ce a yanzu haka Clinton tana dab da kaiwa ga wannan adadi na wakilai 270, a yayin da Trump yake buƙatar ya lashe jihohin da Clinton ce a yanzu take kan gaba kafin ya iya kaiwa ga wannan adadi. Dakarun Kurdawan Siriya, waɗanda jiragen saman yaƙi da kuma sojojin mashawarta na Amurka ke marawa baya, sun ƙaddamar da wani farmaki jiya Lahadi da nufin wato Raqqa da ke arewacin ƙasar Siriya, wanda mayakan Daesh suka kwace a shekarar 2014 suka kuma mayar da ita hedikwatar daularsu. Wani kwamandan dakarun demokaraɗiyyar Siriya ko kuma SDF a taƙaice shi ya sanar da fara wannan farmakin jiya Lahadi. Wani wakilin Amurka da ke kula da ayyukan yaƙi da ƙungiyar Daesh ya tabbatar da cewa rundunar ta SDF, wadda Kurdawa suke jagorancinta, wadda kuma ta haɗa har da wasu Larabawa mayaƙa, tana samun tallafin jiragen saman yaƙin Amurka a wannan farmakin. Brett McGurk ya faɗa daga ofishin jakarancin Amurka da ke Amman a ƙasar Jordan cewa za a aiwatar da wannan farmaki na Raqqa daki-daki ne. Akwai kashin kadaitawa da aka kaddamar a yau, sannan daga bisani za a aiwatar da wasu na tabbatar da cewa an fatattaki Daesh daga Raqqa. McGurk ya ƙara da cewa babban hafsan sojojin Amurka, General Joseph Dunford, ya haɗu da takwarorinsa na Turkiya a babban birnin na Turkiya a jiya Lahadi, wanda ya haɗa da General Hulusi Akar, babban janar na sojojin Turkiya, domin tattaunawa akan farmakin. Da alamun an yi wannan tattaunawa ce da nufin sassauto da damuwar da ƙasar Turkiya ke bayyanawa game da manufofin rundunar SDF, wadda Amurka take ɗauka a zaman wadda ta fi kuzari cikin rundunonin da ke yaƙar ƙungiyar Daesh a yankunan da suke bakin iyaka da Turkiya. A nata ɓangaren gwamnati gwamnatin Turkiya tana daukar bangare mafi girma cikin rundunar SDF wato rundunar mayakan kurdawan Syria a zaman kungiyar ƴan ta'adda mai alaka da wata rundunar da ke yakar sojojin gwamnatin Turkiya don neman cin gashin kai a yanzu a yankin kudu maso gabashin kasar. Jami'an gwamnatin Turkiya sun kai makura a satin da ya wuce har suna nuna bukatar mayakan Turkiya da za su jagoranci ƴan tarakka a maimakon ƴan kurdawa na SDF. Wani bayani da ya fito daga Pentagon a jiya Lahadi ya ce manyan jami'an sojin biyu sun yadda da tuntubar juna kusa da kusa akan haɗin gwiwar kwato rakka sannan su yi aiki tare don ruguza ayyukan Daesh a Syria da Iraki. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma mayakan kurdawa na Iraki sun kaddamar da wani farmaki na kwato garin Bashika daga hannun mayakan Daesh. Dakarun kurdawa na Peshmerga sun kewaye garin satuttuka kafin kaddamar da farmakin. Lieutenant Colonel na dakarun Peshmerga Safin Rasul ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa suna kyautata zaton akwai mayakan da ish kusan 100 a cikin garin na Bashika.
Zira Ahmed Hausawa ka ji labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Ban san me yasa nake son kai shi dukawa ba. Madalla gobe talata 8 ga watan Nuwamba kamar yadda kuka ji cikin labarai Amurkawa za su zabi sabon shugaba. Zaben yana cike da tarihi saboda idan Hillary ta yi nasara zai kasance karo na farko a cikin shekaru fiye da metan da Amurkawa za su dankawa mace jagorancin kasar su. Idan kuma Trump ne wannan shine karon farko da mutumin da bai taba rike kowani irin mukami na siyasa ko da kansila zai ya kada yan siyasa ya zama dan takara na wata babbar jam'iyya a kasar nan. Yan Najeriya sun tofa albarkacin bakin su kan zaben kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Hassan Umaru Tambole ya aika mana daga Badin.
A gobe ne za a kammala zaben shugaban kasa a Amurka. Kowane dan takara kuma ya tattallata hajarsa kafin zaben na gobe.
Under my plan, no American company will pay more than 15% of their business income in taxes. In other words, we're reducing your taxes from 35% to 15%.
I know how to really work to get new jobs and to get exports that help to create more new jobs.
Yan Najeriya ma sun bayyana ra'ayoyinsu a game da zaben.
Sunana Alhaji Jinaidu Mai Shayi Ibadan.
Me zaka ce a game da zaben da za a yanki cibi gobe tsakanin watan Hillary Clinton da Donald Trump?
Fatan mu anan Allah sa ayi zabe lafiya gama lafiya. Bayan haka kuma duk wanda ya hau kan kujeran nan ya tuna da Afrika halin da ake ciki. Musamman kasar mu Najeriya da Niger da makwabtan mu irin su kamar Chad irin rashin zaman lafiyan da ake ciki ya addabi jama'ar Najeriya da makwabta. Saboda haka ce manyan kasashe masu kujeran naki a majalisar ɗinkin duniya musamman America da sai itace uwa itace uba a duniya, to da Allah ta yi kokari ta fuskance mu a alƙila mai kyau yanda za mu samu zama lafiya da ci gaban Afirka gaba daya.
Sunana Ado Suleiman sarkin Hausawan a Kenyale Ibadan. Babban fata na shine gaskiya ne mai ra'ayin Allah ya ba Hillary, domin in Trump ya ci sai America daga za ta mai da hankali ne al'amuran da ya shafi yakukuka wanda ba za su sa ido a wajen taimakon Afirka ba. Amma in kasa ba yaki to za a mai da hankali kan dukkan wasu al'amura, za a ga mai rauni a taimake shi. Muna ganin haƙiƙincin ta ci to halin da muke ciki na kunci za mu samu damar kai koke ko mu samu taimako.
Sunana George Bello. To ni dai a America da Trump din nan shi nake so dai ya danci don watakila mu samu ya dan rika mana tattalin arzikin Nigeria. Don komi da komi yanzu yayi tsada. Gashi kuma ba tsaro, ga yunwa, ga damuwa, ba kudi. Amma na gane Donald Trump ya shiga, watakila dukkan mu Afirka zai zan sassauta mana ya taimake mu komi yayi daji inda yana da kudi.
Sunana Hajiya Adaki Banci Akiyele Lokar Gauna. Duk wanda ya ci zabe a Amurka a bashi. Dan Allah wanda ya ci ya taimaka wa Buhari, ya taimaka masa da kudi Nigeria ta shiga wani halin. Ya taimaka masa da tsaro domin talaka su samu kwanciyar hankali.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Abini logo ojo lade wa lewa oro ni
a gaida Hassan Umar Tambuwal. Masu ara sai a cigaba da shakatawa da kidan Haruna Shola kafin mu bude layukan tarho mu jira ayoyin ku.
Bolowo ba fowo soya
lori owo.
Bolowo ba fowo soya
lori owo.
Alagidi yo sunake
ate
alagidi ti o sunake
ate
jeri lade ti
iwalewa
kokere
seri lade iwalewa
kokere
orun loje mori ola
waye
orun loje mori ola
waye
oluwa lo lana owo fun e
oluwa lo lana owo fun e iwa fowo won aje pa mi lara lade orun ola waye ola lo tun de si
Yo mori ola tiye mba mo be ti mu te bi bo ti dara to
ni yo mori ola tiye
o ga ni la de wa le wa
yo be
o ga ni la de wa le wa
yo be
wa ponle to dara pupo
ti la de
wa ponle to dara pupo
ti la de
oko du re mi oko ra mo du
olola
oko du re mi oko ra mo du
Olola
Lade baba Oluṣola mi baba jadi
Lade baba Oluṣola mi baba Oluwole walewa o Oko oye ro kekun baba Ola
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655
to madalla mai kira na farko daga jihar Kaduna in kana tare da mu bismillah
to assalamu alaikum
wa alaikum assalam
sunana Nasiru Muhammad daga nan Kaduna Kirgasa
to mallam Nasiru menene gudumawar ka
to gudumawa na akan na farko dai ina muku fatan alheri kuma ina yi ma Amurkawa gaba daya fata ne Allah sa yi zaben nan a gama lafiya
amin
bayan haka kuma muna roƙo ga waɗannan shugabannin Allah sa sun samu na Amurka to a kawo dauki ga Najeriya domin halin da kasa take ciki domin samu tsaro da abin da zamu ci kuma ina ma shugaban kasa fatan alheri da gwamnatin jihar Kaduna Allah ya ba su basira don iya rayuwar da mutane ke ciki a wannan kasa nan
to madalla mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Nasarawa wake kan layi
to alhamdulillah mallam sahabu Imam kuna tare da Garba sa likita radio
to mallam Garba
babu da jihar Nasarawa
na'am
to a gaskiya mallam sahabu Imam na farko dai zamu taya Amurkawa gaba daya murnan ainihin wannan zabe da za a yi da farko zamu ce muna fata Allah ya sa ai wannan zabe lafiya na biyu kuma to ba shakka tunda America take za ta kafa tarihi a wannan karon domin da shi dan takara Donald Trump wanda bai taba shiga harkar siyasa ba da kuma America ba ta taba samu mace ba duka muna fatan alheri muna fata duk wanda yake a cikin su zai kokarin hada kan al'umman duniya da America baki daya a samu cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali ba wai a tsaya ana ta kocce ce kuce ya zamanto America ta bada mummunan tarihi ba muna so ta bada kyakkyawan tarihi ne muna fata Allah ya sa ai zaben nan lafiya a gama lafiya namu addu'a kenan
to madalla mun gode kwarai da yanzu kuma bari mu koma Kaduna
mallam sabu barka da waraka
barka ka dai
a sunana Abdullahi Lalas ne tashar mota kawo a Kaduna a Najeriya
na mallam Abdullahi
a to gaskiya wannan zabe muna musu dai fata alheri to amma dai Hausa suka ce da baki ga da baki to gaskiya ni je ina goyen bayan wannan mace saboda irin furicin da take yi a na zaman lafiya ne ga duniya kuma da America amma kaga shi wannan Trump din nan yadda yake furici da sauran su gaskiya al'amuran shi akwai gyara amma ita din da gaskiya muna da mata fata rari ta samu nasara a wannan zabe da za a yi kuma ina so in kira ainihin shugabannin mu na Africa su yi koyi da wannan ainihin zaben da za a yi America su ma a kasashen su da Allah a irin nan siyasa tsaftacacce duk wanda ya ci a bashi kuma
to madalla mun gore kwarai da gaskiya yanzu kuma bari mu nufi jihar Katsina
assalamu alaikum
wa alaikum salam
sunana Muhammad Bello daga Katsina Najeriya
malam Muhammad zan maka abinda bana yi bana so in rinka cewa a rufe radio ina jin radio ka ko ka rufe shi ko kuma in yanke layin ka
so a taƙaice abinda nake son dan yi sharhi akai shine ya kamata mutanen mu suna fahimta America tana da tsarin ta wanda kowa ya hau a matsayin shugaba shi yake bi kowace jam'iyya shugaban ya fito sai mu dinga daɗa kan mu kasa muna kaza kaza bambancin ba ne mai yawa ba ne sai dai kawai taku ya bambanta amma dai dubu ɗaya kowane shugaba yake kokarin cimmawa amma fatan mu shi ne ita wannan mata Hillary a fahimta ta tara Trump irin ya ake cewa diplomacy ya ta haɗa shi ta ɗaga shi salon tsara magana yadda za ta yi ta cimma abin da take so ko da a ce abin ba mai daɗi ba ne ba.
Mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je jihar Nasarawa. Wa alaikum salam wa ke magana?
Manya ne direban taxi daga daddare diplomat area.
Na'am.
Ni shawaran da ni wanda nake so gaskiya matar nan nake so Allah ya fata mulkin nan don maganganun ta ma ni yafi min dadi fiye da wancan.
To. To.
Ku huta lafiya.
Madalla mun gode kwarai da gaskiya na tare da sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC an ta samma karfe 4 sakarfe 4 saura minti 14 ga mai kira daga jihar Adamawa bismillah.
Hello, kana jina?
Ina jin ka bismillah.
Abdulkarim Azumi daga karamar movie daga movie local government karamar kumar movie ta Arewa.
To madalla mana Abdulkarim menene gudumawar ka?
Gaskiya mu muna ganin matan nan gaskiya ta fi dacewa saboda ita ta fi kwarewa ta fi gogewa a harkar shugabanci. Ke sa muke ganin tafi dacewa.
To mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je makwabciyar jihar Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Yakubu Adamudon a Katakari garman hukumar Kari jihar Taraba.
Na mala Yakubu.
Ni ra'ayina gaskiya muna bayan Hillary Clinton saboda manufanta. Domin gaskiya shi Donald Trump ya nuna shi ba ma ba ɗan siyasa ba ne gaba ɗaya ma. Domin duk wanda zai zo neman takara ya nuna baya son zo wurin shi baya son wannan jinsi kaga ba ma ɗan siyasa ba ne. Kuma kaga ya tabbata ta yi ne ta tara komawa duk wanda za ci zarafin shi za ta kwashi mishi yanci. To kaga irin waɗannan kuma ina fata irin siyasarsu da suke a ce ya zo mana Najeriya.
Mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jihar Zamfara.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Aliyu Abbas ne daga nan Talata Makura.
Na'am Malam Aliyu.
Yawwa yana maka fata alkhairi.
Madalla mun gode.
Sannan a dama ita ma America ai sunan mace gare ta.
To.
Kuma sannan ai akwai mazaizai da dama waɗanda suka riƙe America.
Tuta ce ko kuma dai wannan alama ta Statue of Liberty da ake cewa ko?
To ita dai America ne sunan mace gare ta don haka a bari mace ta riƙa ita ma a gani irin tare ta yi Allah shi taimake ta.
Amin.
Madalla na gode.
To madalla mun gode kwarai da gaske ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. To ga mai kira daga jihar Niger bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
Sama'ida Musa yaro daga Bargo jihar Niger.
Na'am Malam Sama'ida. Muna jinka Malam Sama'ila kana magana muna jinka.
Wanda ya riga ya bude baki yake shi bai son musulmi da musulunci shi zaɓan shi ma kaman fata lokaci ne. Gwamnatin mace ma ta yi jagora da wanda ya ce muna baya son musulmi da musulunci. To ni na gudunmuwa kenan. Assalamu alaikum.
Madalla Malam Sama'ila daga jihar Niger. Maudu'inmu shi ne to bismillah mai kira daga Kura jihar Kano bismillah in kana tare da mu.
Ni ne Bashir Sani Muhammad Kura.
Na Malam Bashir.
Wato wannan abin da yake faruwa shi ne Allah da ya ba da sa'a.
Amin.
Na biyu kuma shi ne kun riga kun tallata wannan Hillary Clinton.
Taya muka tallata ta?
To yawancin jawabanku yana nuna cewa ita ce akan gaba.
Abinda Amurkawa abinda diddiga ta nuna ko kuri'a ta nuna amma ba mu muka tallata ta ba Amurkawa suka tallata ta.
To I think yaushe kuke wannan
To madalla mun gode yanzu kuma bari mu nufi jiyar Taraba. Hello? Hello, mai kira daga Taraba. Kana ji mu?
Salamu
alaikum. Wa alaikum
salam. Ina ji.
Eh wa alaikum salam, wa ke magana?
Kana tare da baban gida Washiman daga Olmuri. Kun karbi gidajen Taraba.
To.
Bai na shi ne gaskiya na tare da Hillary Clinton.
To mun gode kware da gaskiya, yanzu kuma bari mu je jihar Taraba. Ko Kaduna, jihar Kaduna. Wailo, wa ke kira da Kaduna?
Salisu Garba Isa.
To mana Salisu, menene gudunmawarka?
Wato gudunmawata a kai dama, kamar yanda wannan wanda ya gama magana kuka yi magana da shi.
Eh.
Kamar ni ma ina ganin kamar tallatawa da ku kuka tallata ta yi.
To.
Duk da kun ce kamar abinda kididdiga ta nuna kenan, ni ma dai na bu bayansa gaskiya.
To mun gode kwarai da gaske ga dokacin waɗanda suka samu damar kira suka ba da gudunmawar su. Muna fata gobe ma za a yi kokari a kira domin bayyana ra'ayi. Ana tare da sashen Hausa murya Amurka a nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a, muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC. Sannun ku da zuwa ga shirin labaran wasanni. Yau za mu fara ne a ƙasar Ingila tare da duba irin wannan da ake toya a wasannin Premier League na wannan ƙasa din. To a wannan mako dai kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool ce a kan gaban sauran kungiyoyin ƙwallo idan aka dubi yawan makokin da kowacen su take da shi. Yau Liverpool ta waye gari a sama da nasarar da ta samu ta ci 6-1 akan kungiyar ƙwallon kafa ta Watford da suka kofa jiya. Liverpool tana da maki 26 kuma wannan shine karo na biyar da take saka ƙwallaye fiye da biyar a cikin ragarar wata kungiya abokiyar adawata a cikin wannan kakar wasanni din. Kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea ce ta biyu bayan ci biyar da babun da ta samu nasarar ta yau kungiyar ƙwallon kafa ta Everton shekaran jiya ranar Asabar. Sai Manchester City wacce take da maki 24 bayan kunan dokin da suka yi na 1-1 a wasanninsu na ranar Asabar da Middlesbrough. Daga nan sai Arsenal wacce take matsi na 4 bayan ita ma dai kunan doki din da suka yi da Tottenham, inda kowace ta samu ci 1-1 kuma wannan ya bayo Arsenal maki 24. Ita Tottenham ita ce ta biyar, sai dai ita Tottenham yanzu haka a duk wasannin ko kuma duk kungiyoyin da ke cikin Premier League ita kadai ce kungiyar da ba wanda ya taba bin takanta har yanzu na wannan kakar wasa. To sai Manchester United wacce ta zo matsayi na 6 wacce kuma ta yi wasanni har guda 4 da ta samu nasara ko ɗaya ba, amma dai a wasan da ta yi jiya ta samu ta caccaki Swansea City da ci 3-1. To bari mu dawo na Amurka, yanda a cikin wannan makon watakila ma a cikin shekaru masu yawa da suka gabata ba wani labarin wasanni da ke da muhimmanci kamar abin da ya faru a nasarar da Chicago Cubs suka samu a wasan kulki na Amurka, wato baseball kenan, wanda suka samu suka ci kofin abin da ake kira World Series, wato kofin kalubalen ka na Amurka din, ko dake ana cewa ma na duniya ne. Wannan sun yi shekaru na farko tun lokacin da ba radio a duniya. Lokaci na ƙarshe da suka ci wannan kofi din babu radio, babu television, ba kirkirinsu ba a wannan lokaci din. Motoci ma kalilan ne, kuma sannan basarakin gargajiya da ake cewa sar yake mulkin Rasha. Sannan an ce wai saboda jin daɗin da wasu 'yan Chicago suka yi na wannan nasara din, sun kasa sanin ma me ya kamata su yi, dariya ko kuka. An ce wasu ma sai da suka je wai makabarta don su sanar da iyayensu da kakanninsu wanda suka jira suka jira a ci wannan kofi ba a ci ba har suka bar duniya din cewa gashi nan ta zo ta faru. To bari mu karkare a nahiyar mu ta Afrika, inda Ramfin Kalaba ya taimaki kungiyar shi ta TP Mozambique ta Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a nasarar da suka samu kan kungiyar Mouloudia ta Algeria da suka ci, wanda kuma ya ba su damar a karon farko suka ci kofin Confederation Cup. Jama'a, abin da ya sauka kenan a shirin labaran wasannin yau, sai wacce Allah ya kai mu a huta lafiya.
Yanzu kuma ga shirin murya Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Babban tekun da ake kira Ross Sea da ke kudancin tekun Atlantika wuri ne da Allah ya albarkace shi da halittu iri daban-daban a cikinsa, wanda ke taimakawa yanayi kuma yake da yanayi na daban. Domin ko yana ɗaya daga cikin wuraren da Allah ta'ala ya yi har yanzu mutane ba su ɓata shi ba da ayyukansu ko kuma tabi'o'i irin nasu. Wannan wuri ne da yake da halittun ruwa iri daban-daban saɓanin sauran wurare irinsa, domin ko mayan-mayan halittun da ke zama cikin teku akwai su a wannan tekun. sakamakon yadda rayuwar manyan dabbobin ruwa suke cike a wannan wuri yasa yake cike da hatsari a ce mutane sun yi amfani da shi ta hanyar da bai dace ba musamman ma domin neman kuɗi kuma wani abu da ya ƙara sawa wannan wuri yake da hatsari saboda canjin yanayi ba mamaki saboda haka ne ma yasa a ranar 28 ga watan Oktoba kasashe 24 ciki ko har da Amurka da China da Russia har ma da kungiyar tarayyar Turai suka samar da sojojin ruwa a wannan makeken tekun wanda suka kebe kilomita miliyan 1.55 wanda yake kwatankwacin mil 598 kenan wanda wannan shine teku mafi girma da aka taba kebewa domin kula da shi an samar da shi ne ta yadda zai zame wajen da za a iya amfani da shi a matsayin wuri na bincike halittun Allah ta'ala wanda kuma hakan ne zai ƙara tasiri ga canjin yanayi da ma masu kamun kifi kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ke cewa a cikin wata rubutacciyar jawabin sa wannan yana nufin kenan daga watan Disamba shekarar 2017 idan a kammala rattaba hannu a yarjejeniya game da wannan tekun na Ross Sea wannan yana nufin za a bashi kariya na musamman daga duk wasu ayyuka da mutum ko mutane za su yi a wannan wurin wanda bai dace ba domin ko daga cikin kashi 100 kashi 72 na tekun ba za a bar shi ga masu kamun kifi ba domin sayarwa sai dai za a kebe wani kaso domin gudanar da bincike na musamman haka kuma za a tabbatar an takaita duk wasu ayyuka da mutane za su yi a wannan wuri samar da sojojin ruwa a wannan tare da kare shi wani mataki ne da zai ciyar da ayyukan sojan ruwa gaba kamar yadda sakataren Kerry ke cewa kuma ya jaddada haka ne yana cewa ba wai haka yana faruwa bane a cikin rashin sani yace sai dai domin jajircewa ganin an inganta harkokin kimiyya da manufofin gwamnati masu amfani da kuma tattaunawa ta yarjejeniyar diplomasiya game da wannan wuri yace kuma haka na faruwa ne domin kasashen da suka rattaba hannu a yarjejeniyar kare wannan wuri sun gane cewa akwai buƙatar ganin sun kare shi domin muhimmancin sa domin ku hakan zai amfana al'ummar su ma zuwa nan gaba Shirin murya Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice
Aski ya zo gaban goshi a yakin neman zaben shugaban kasa na Amurka kafin a bude rumfunan zaben gobe Talata Donald Trump na jam'iyyar Republican da Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat suna kai goro da Mariyau Litinin a jihohi masu yawa kuma masu muhimmanci a gare su Trump wanda yake kawo ƙarshen yakin neman zabe na farko a rayuwarsa ya doshi jihohi biyar a yau Litinin a kokarin da yake yi na share kafar tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton wadda ƙuri'un neman ra'ayoyin jama'a suka nuna cewa tana iya zamowa mace ta farko da za ta hau kujerar shugabancin Amurka. Dakarun kurdawan Siriya waɗanda jiragen saman yaƙi da kuma sojojin mashawarta na Amurka ke marawa baya sun kaddamar da wani farmaki jiya Lahadi da nufin kwato Raqqa dake arewacin ƙasar Siriya wanda mayakan da Ish suka kwace a shekarar 2014 suka kuma mayar da ita a headquarter daular su. Wani komandan dakarun demokradiyyar Siriya ko kuma SDF shi ya sanar da wannan farmaki jiya Lahadi. Halin da ake ciki kuma mayakan kurdawa na Iraki sun kaddamar da wani farmaki na kwato garin Bashika daga hannun mayakan na Daesh dakarun kurdawa na Peshmerga sun kewaye garin satuttuka kafin kaddamar da farmakin Lieutenant Colonel na dakarun Peshmerga Safin Rasul ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa suna kiyar da zaton akwai mayakan Daesh kusan 100 a cikin garin na Bashika a jiya Lahadi kuma safiyar yau Litinin an yi talgudan wuta da bindigogin igwa da jiragen sama kafin kaddamar da wannan farmaki maki garin yana tazarar kusan kilomita 13 a arewacin birnin Mosul.
To madalla ga sheka duka da kuma masu aro da aka Allah ya kawo ƙarshen shirin a daren nan sai kuma ta asbahi da ikon Allah za ku ci sabbin abokan aiki da shirye-shirye da za su ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman daga yanayin zaben na Amurka. Kamun na madadin Nazir Ahmed Hausawa da Julie Leather Gresham wacce ta kudin gabatar da shirye-shiryenmu da ma Fasil wadda su yi riƙa mata da kuma Engineer Gray wadda shi ma ya taimaka a nan ne Sahabu Imam Aliyu Zanda ka ta yin sallama da ku mu zama lafiya.